الحمد لله وكفى والصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yauli Tinin sha biyu ga Ramadan, hijira ta 1444, daidai da 3 ga watan 4 shekara 2023. Har yanzu muna cikin tafsirin Suratul Ahzab, za mu ci gaba daga aya ta 50 insha Allah. Karatunmu na yau yana ɗauke da bayani a kan ƙa'idar auren annabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu,
ya ayyuhan nabiyyu, qul ma ahlalna laka azwajaka allati وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إذ أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
Ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, lalle mun halatta maka matan da ka bada sadaki lokacin auren su. Allati ataita ujurahunna, wadanda tazawwajtahunna bi sadaqin musamma, ka aure su akan wani sadaki. Wama malakat yaminuka, da kuma matan da damarka ta mallaka maka, su ne matan da aka samu a yaƙi. Mimma afa Allahu alaik, daga cikin ganimar da Allah ya baka, don mimma afa Allahu min alfai'i, wato alganima. Wabanati ammika, da ƴaƴan baffanka. Wabanati ammatika, da ƴaƴan gwaggwanninka. Wabanati khalika, da ƴaƴan kawunka. Wabanati khalatika, da ƴaƴan innoninka. Allati hajarna ma'aka, waɗanda suka hijira tare da kai. Wa imra'atan mu'mina, haka nan kuma mace mu'mina, in wahabat nafsaha lin-nabiyyi, idan ta kyautar da kanta ga annabi Muhammad. Aka samu wace mumina ta ce ta kyautar da kanta ga annabi, amma akwai sharadi, in aradan nabiyyu an yastankihaha, idan shi annabin yana son ya aure ta, to khalisatan laka min dunil mumini, wannan hukunci ya keɓanta ne gare ka banda sauran muminai, banda muminai, banda mabiyanka. Qad albina ma faradna alaihim fi azwajihim, mun riga mun san abinda muka hukunta musu game da auratayyarsu. Allah ya ce mun san hukuncin da muka yi musu ta wajen matan da aka halatta musu. Wa ma malakat aymanuhum, da kuma matan da aka halaka musu, aka halatta musu mallaka ta dalilin samun su a hanyar bauta likai la yakuna alayka harajun wannan hukuncin ya shafe ka ne kawai saboda kar kunci ya kasance gare ka wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jinkai idan kana son ka san ayar da ta tabbatar da ka'idan auren Annabi Muhammad ayar da ta yi magana akan auren manzon Allah kadai to babu shakka wannan aya ce saboda ka ayar tana da buƙatar bayani mai tsawo kuma aya ce da take bayanin aure da ya shafi Annabi shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam na ba shi kadai ba amma ayar kamar yadda Allah yake faɗa a ƙarshenta ya saukar da ita ne saboda shi manzon Allah kaga wannan hukuncin ya shafi Annabi don haka yasa al-litahi majmu'u fatawa a mujallal 32 shafi na 61 ibnu taymiya Allah ya masa rahma yace fa ahalla subhanahu li nabiyhi minan nisa'i ajnasan arba'a mata kashi hudu ne Allah ya halatta su ga Annabi Muhammad wannan ya nuna maka cewa ba Annabi bashi da iko ya shar'anta ma kansa wani abu kamar yadda Allah ya mana doka haka kuma ya yi ma Annabi Muhammad doka ya kamata mu san da wannan in ka dubi wannan sura ma suratul ahzab kamar sura ce da ta shafi dokokinta sun shafi gidan manzon Allah idan ka dubi ayan da kyau zaka ga mata kashi hudu ne Allah ya halatta su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba da kyau zaka gane ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka ya kai Annabi mun halatta maka na daya azwajaka allati ataita ujurahunna matanka waɗanda ka bada sadaki wajen auren su kashi guda kenan don haka duk matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa in ya bada sadaki halal ne Allah ya halatta miki azwajaka allati ataita ujurahunna wannan kashi guda kenan na biyu fa kuma malakat yaminuka duk wata matar da ka same ta ta hanyar bauta ta hanyar yaki saboda ka akwai kamar safiya kaga ta hanyar yaki manzon Allah ya same ta to ba ita kadai ba babu shakka akwai matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jihadi ya same su wannan wadannan su ake cewa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka kaga kashi na biyu kenan saboda kai dan aka tafi yaki aka samu mata Annabi yana da damar ya rike wadannan matan kuma ya zauna da su har ma ya rika tarawa da su halalci ne daga Allah in ka dubi ayar ai haka Allah ya faɗa inna ahlalna laka ya kai Annabi mun halatta maka na daya matan da ka biya sadaki ka aure su na biyu matan da ka same su a yaki bayan an gama yaki aka yi rabon ganima na uku fa danginka kaga sai da aka zo na uku aka sa dangin Annabi su waye dangin shi banatu ammika ‘ya’yan baffanninka baffashi ne ɗan uwan mahaifi idan uwan mahaifi ko ƙanin mahaifi yana da ‘ya mun halatta muka ka aure ta wa banati ammatika da kuma ‘ya’yan gwaggwanninka ita ce yar mahaifi mace ko kuma ƙanwar mahaifi idan tana da ɗa in ‘ya mace Annabi yana da damar ya aure ta wabanati khalika da kuma ‘ya’yan kawunka kaga kenan Annabi yana da damar ya auri ‘yar kawunsa kawu shi ne ƙanin mahaifi ko kowan mahaifiya ƙanin mahaifiya ko wanta shi ake ce ma alƙalu wabanati khalatika da kuma ‘ya’yan innoninka innar mutum ita ce ƙanwar mahaifiya ko ‘yar mahaifiya idan tana da ‘ya kana da damar ka aure ta to sai Allah ya ce allati hajanna maka waɗanda suka hijira tare da kai kaga an samu mata kashi na uku sai kashi hudu na hudu wamra'atan mu'mina Allah ya halatta maka mace mu'mina in wahabat nafsaha lin nabiyyi, tazo ta samu annabi tace ya rasulullahi na baka kyautar kaina, banda manzon Allah ba wanda ke da wannan iko. Mace tazo ta sami annabi tace ya rasulullahi na baka na kyautar maka da kaina, Allah ya ce in arada nabi, idan dai annabi yana son ta an yastanki ha magana ta kare. To waɗannan matan guda hudu, kashi hudu, lam yaj'al khalisan lahu min dunil mu'minin, duk waɗannan matan kashi hudu, kashi uku halal ne ga mabiyan manzon Allah, illa al-mawhuba, sai dai ta ƙarshe. Wannan ta ƙarshen ita ce ake cewa al-mawhuba, matar da ta kyautar da kanta ga annabi. A nan babu mai ikon haka in banda manzon Allah. Ai, in ka duba yanda Allah ya ɗauko maganar, ba a yi sharaɗi a kan auratayyar ba sai a ƙarshe. Wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankiha, to sannan sai aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin. Wannan ya nuna cewa mace ta ƙarshen ita ce kadai allati tahabu nafsaha lin-nabiyyi faj'al hadhihi min khasa'isihi, wannan yana cikin khususiyar manzon Allah. Me ake nufi da khususiya? Hukuncin da ya tsaya ga annabi shi kadai, lahu an yatazawwaja al-mawhuba, annabi yana da damar ya auri mace, matar da tazo tace na kyautar da kaina gare ka, bila maharin, babu sadaki, walaysa hadha li ghayrihi, kuma banda annabi babu mai ikon haka. To sai Ibn Taymiyyah ya ce bittifaqil muslimin, wannan duk musulman duniya sun yarda da haka, karkab ahlus sunna. To amma kaga kashi na farko, kashi na biyu, kashi na uku, kashi na farko, kashi na biyu da na uku, duka waɗannan ya shafi musulmai. Saboda haka duk matar da musulmi ya gani a kowace kabila, ai kaga a farko maganar Allah bai gaya ma annabi wata kabila ba, illa kawai ya ce azwajakal lati ataita ujurahunna. Saboda haka a kowace kabila musulmi ya gama citamar har aka samu yarda tsakanin shi da ita, Allah ya halatta auren inda za a ba da sadaki. Na biyu, duk inda aka tafi yaƙi aka samu fursunoni, halal ne ga musulmi ya yi riƙon wannan a matsayin kuyanga, wanda musulunci ya halatta shi. Na uku, halal ne musulmi ya auri ‘yar babbansa, idan babbanka yana da ‘ya mace kana da damar ka aura. Haka nan wa banati ammatika, kana da damar ka auri ‘yar innarka, ƙanwar mahaifiyarka ko ‘yar mahaifiyarka, idan tana da ‘ya kana da damar ka aure ta mahaifinka kai. Wa banati khalika, haka nan kuma kawunka, idan yana da ‘ya’ya mata kana da damar ka aura. Wa banati khalatika, haka nan ‘ya’yan innoni, inna ƙanwar mahaifiya ko ‘yar mahaifiya, mahaifiya, wuyar ƙanwar mahaifi ita ce amma, shi ne ya ce wa banati ammatika. Wannan na farko ya shafi gefen mahaifi, ‘yar mahaifinka ko ƙanwarsa ita ce ake kira al’ama, idan tana da ‘ya za ka aura. Ta abin da mutane su gane ba, ba ma ‘ya ba hajji ka, saboda haka za ka auri ‘yar kawunka, kuma za ka iya auren jikan kawunka. Wannan duk halal ne. Yanda Allah ya halatta shi gare mu, haka ya halatta shi ga annabi Muhammad. To amma abin da ya bambanta mu da shi, Allah ya ba shi damar ya auri matar da ta yi kyautar kanta gare shi. Al-Imam Ibn al-Arabi, shi kuma a littafinsa Ahkamul Qur'an, wannan ayar da muke karantawa a juz'i na uku shafin 592, ya ce in ka dubi waɗannan mata da Allah ya yi bayani ya halatta aurensu ga annabi, ya ce da ‘ya’yan babbanka, da ‘ya’yan innarka, da ‘ya’yan kawunka, da ‘ya’yan gwaggwanka, da kuma innarka. Amma sai Allah ya yi sharaɗi, allati hajarna ma’aka, waɗanda suka yi hijira tare da kai. Kaga ya gwada cewa idan annabi yana da wasu ƴan uwansa mata suna garin Makka ba su yi hijira ba to Allah bai halatta auren su ga annabi Muhammad ba saboda ka kaga an sa ka'ida allati hajarna ma'aka to wannan ya samu fasara kashi biyu ne na daya ma'anahu la yahillu laka an tankiha min banati ammika wa banati ammatika illa man aslama fahimta ta farko wasu malaman na cewa abinda Allah yake nufi allati hajarna ma'aka sune musulmai ai dama musulmi ke hijira to maimakon Allah ya ce waɗanda suka musulunta sai ya ce waɗanda suka yi hijira amma ana nufin musulmai ne wato Allah bai halatta auren kafirai ga annabi Muhammad ba Allah bai yarda ba ƴan uwan manzon Allah ne amma tunda ba su musulunta ba Allah bai halatta annabi ya aure su ba fahimta ta biyu fa annal ma'ana la yahillu laka min hunna illa man hajara ila al-madina fahimta ta farko annabi ba zai aure wasu ƴaƴan ƴan uwansa ba sai musulmai fahimta ta biyu fa annabi ba zai aure ƴaƴan ƴan uwansa ba koda musulmai ne sai sun yi hijira koda musulmai ne sai sun yi hijira kaga fahimta biyu kenan li'anna man lam yuhajir laysa min awliyaika saboda idan musulmi bai yi hijira ba to baya cikin waliyan annabi Muhammad yanda Allah ya faɗa a suratul anfal ayat ta 72 walladina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru haka Allah ya faɗa waɗanda suka yi imani gashi musulmai ne amma suna garin Makka ko suna garuruwansu walam yuhajiru sun ki su yi hijira gashi dai musulmai ne amma ba su yi hijira ba sai Allah ya ce malakum min walayatihim min shay'in babu wata walittaka da take tsakaninku da su Allah ya ce min shay'in ta ko ina ashe kaga kenan ba yadda za a yi a samu musulma mace a garin Makka ba ta yi hijira ba sannan kuma annabi ya aure ta don me me yasa man lam yuhajir lam yakmul duk wanda bai hijira ba ba shi da kamala koda yana da imani imaninsa bai cika ba wa man lam yakmul lam yasluh li rasulillah idan ko aka ce mutum ba shi da kamala to ai bai dace ya kusanci manzon Allah ba mai kamala ya dace ya kusanci manzon Allah ba na kasashe ba idan mutum ya musulunta yana garin Makka ya kirin hijira imaninsa na kasashe ne to idan ko za a hada annabi da mace ya kamata annabi ya zauna da mace mai kamalar imani wa haza yadullu ala anna al-ayata makhsusatun bi rasulillah saboda ka sai ibn al-arabi ya ce wannan ya nuna cewa ayat ta shafi manzon Allah shi kadai laysat bi amma lahu wa li ummatihi wannan bai shafi al'ummarsa ba wannan hukunci ne da ya shafi manzon Allah li'anna hadhihi shurut takhtassu bihi saboda waɗannan sharuɗa in ka lura sun takaita ga manzon Allah saboda haka yasa tun daga farko Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kaga maganar akan annabi Muhammad ake inna ahlalna laka mun halatta maka kaga ana magana ne da shi kadai saboda haka a ciki sai aka yi sharadi da aka ce mun halatta ka aure ƴaƴan ƴan uwanka sai aka ce allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai kaga kenan wanda bai yi hijira ba babu shakka ba a yi izinin auren ta ga annabi Muhammad ba wannan sharadi a fili yake sharadin a bayyane yake sannan in ka je gaba wa mar'atan mu'mina an yadda annabi ya auri mace in ta zo ta kyautar da kanta an yadda saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam mace na iya kawo kyautar kanta gare shi shi din ma sai aka yi mai sharadi aka ce mu'minatun kaga kenan wa mar'atan mu'minatan idan wannan matar da ta kawo kyautar kanta ga manzon Allah ba mu'mina bace ba musulma bace kaga auren bai halatta ba saboda haka akwai sharuɗa duka a ciki wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi idan ta yi kyautar kanta ga annabi, in aradan nabiyyu an yastankihaha, idan annabi ya yi nufin zai aure ta, to Allah ya ba shi dama, kaga nan ma an samu sharadi sai ya ga dama ba dole ba ne. Saboda haka don mace ta zo ta ce, ya Rasulullahi na yi kyautar kaina sai idan annabi yana so, in baya so sai dai ke haƙuri ko? Yusa aka ce, khalisatan laka min dunil mu'minin. To anan akwai abubuwa biyu da muke so mu yi la'akari da su. Abu na farko, in ka dubi wannan ayar, bata ce ma annabi kar matansa su wuce hudu ba, kada matan da annabi zai aura kada su wuce hudu, a'a babu wannan sharadi anan. Kuma wannan aya tana magana ne akan ka'idan auren shi kansa annabi Muhammad. Saboda haka in akwai wani sharadi, to anan ne Allah zai faɗa. Gashi kuma Allah bai ce kada ya wuce mata hudu ba. Don haka al-Imamu Shafi'i ya ce, la yajuzu li ahadin غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة إن بند من زن الله باب وندان أدم ديك يدئيكو يحدى ما تاهدو ألوك تشيدها باب شيء كاغ شيء النبي الله يغا يمر جنسي حدنا ما تا أما بيشيغا إيا إند دي سيابا سو داك باما غنان يتأيغا ما تاهدو ينا إيا فين حكا الله بيهانا با يا بيانا قائد سأنان in ka dubi tafsirin Ibn Kasir zaka ga Ibn Kasir ya dauko maganar al-Imam Shafi'i. To haka ma Ibn Hazmi, da yake akwai litafin Maratibul Ijma, akwai litafin Maratibul Ijma na Ibn Hazmi a Shafi'i na 63 yace, wattafaqu ala anna nikaha aksara min arba'i zawjatin, duk malaman sunna sun yi ittifaki musulmi ya auri mata fiye da hudu. La yahillu li ahadin ba'da rasulillah, babu mai iko, babu wanda Allah ya halatta masa in baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗi wannan kitab Maratibul Ijma, kuma Ibn Hazm ya faɗa litafin Al-Muhalla, in ka dubi mujallal na shida farko Shafi na tara. Haka na litafan tafsiri da yawa ƙarƙashin wannan ayan suke fito da bayani cewa Allah bai yi ma annabi sharadin yawan mata ba. Haka na al-Imam al-Bagawi kitab Ma'alim al-Tanzil a tafsirinsa a juz'i na farko shafin 391, wa hadha ijma'un anna ahadan min al-umma, fahimta ta hadu akan cewar babu wani daga al'umar annabi, la yajuzu lahu an yazida ala arba'i niswa, baya halatta ga mutun ya ƙara aure sama da mace hudu. Wa kanat ziyadatu ƙari akan hudun min khasa'isin nabi, yana daga khususiyar annabi. La musharakata ma'ahu li ahadin, babu wani musulmi da ya isa yayi tarayya da annabi min al-umma fiha, game da wannan hukunci babu shi. Don haka kowa iyakan matansa hudu ne, iyaka wannan shine, wannan ita ce doka. Babu wanda aka ba shi damar ya auri mata fiye da hudu sai annabi Muhammad. Kaga duk malaman sunna sun yarda annabi yana da ikon yayi fiye da haka. Haka nan Ibn Taymiyyah litafi Majmu'u Fatawa mujallal 32 shafin 62, wattafaqa al-ulama'u ala anna man tazawwaja imra'atan wa lam yuqaddir laha maharan sahha an-nikahu. Kaga kenan annabi kadai yake da damar ya auri mace ba ma sadaki idan matar ta kyautar da kanta gare shi. Amma idan aure za a kulla, shi kansa dole ne a samu sadaki, shi kansa manzon Allah. Ai, abinda aya ta gaya mana kenan, Allah madaukaki ya ce, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ashe kaga shi kansa manzon Allah in ya ga mace yana son aurenta za a bada sadaki. Amma akwai auren da ba sadaki, wanne ne? Shi ne wanda Allah ya masa daga sama, wannan auren baya bukatan sadaki. Idan Allah ya daura masa aure da Zainab, to babu magana sadaki. Idan Allah ya bashi damar mace ta kyautar da kanta gare shi, nan ma ba sadaki. Amma shi kadai ne. La musharakata ma'ahu li ahadin min al-umma fiha. Saboda haka idan aka daura aure, aka daura auren musulmi ba a bayyana sadaki ba aka yi shuru sahhan nikahu babu shakka auren ya inganta amma dai sadakin na nan dole sai an fada wajaba lahal mahru idza dakhala biha wa in talaqaha qabla ad-dukhuli falaysa laha mahrun ballaha al-mut'ata bi nass al-qur'an amma idan mutum ya sake matar kafin ta tare bai ma riga ya jima'i da ita ba sai ya sake ta shine karatun da muka yi baya nan ba a cewa za a ba ta sadaki sai dai a mata kyauta shi ake nufi da al-mut'a za a mata kyauta famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila wa tanaza'u fi nikahi idha shurita fihi nafyun mahri to amma inda malaman sunna fahimtar su ta dan saba idan aka kulla aure da sharadin ba maganar sadaki babu maganar sadaki an cire sadaki a maganar auren hal yasihu nikahu shin auren yana inganta to fahimta ta farko dai wannan aure babu shi wanda shine bayanin al-Imam Malik Allah ya masa rahama a ce an yi aure babu maganar sadaki sharadin kenan ma babu sadaki to kuma kaga auren sadaka haka yake to da ka za a turo maka yarinya cayan baka sadaka kawai ba ma maganar sadaki to Imam Malik ya ce wannan auren babu shi wa thani yasihu wa yajibu mahrun misli to akwai malaman da suka dan yi sassauci kamar al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa suka ce idan aka daura auren da sharadin babu sadaki to auren yana nan amma dole sai an bada sadakin shi al-Imam Malik yana cewa babu ma auren tunda sharadin babu sadaki akan sa aka kulla auren shine Ibn Taymiyyah ya ce wal qawlul awwalu ashbahu bin nass wal qiyas as-sahihi fahimtar Malik ita ce tafi dacewa da nassi tafi dacewa da ingantaccen qiyasi fahimtar al-Imam Malik me fahimtar al-Imam Malik a daura aure akan babu ma maganar sadaki al-Imam Malik yace babu ma auren kuma wannan shine gaskiya babu ma auren babu wanda Allah ya halatta masa yayi aure ya auri mace wanda za ta kyautar da kanta kawai ta ba da kanta gare shi in banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai da yawa mutane da ke ganin wai me yasa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa iyaka ba dan wannan gefen ne kafirai suka rike a matsayin shubha na faɗin maganganun banza ga manzon Allah da maganganu na batanci kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kare manzonsa saboda haka duk batancin da mutum zai yi ba zai iya nakasa annabi ba darajar manzon Allah karuwa take har tashin kiyama amma babu shakka akwai hikima ya kamata mu san da wannan akwai hikima me yasa saboda shi da kansa Allah ya faɗa mana a cikin Alkur'ani a wurare daban-daban yace idan ya hukunta abu wannan hukunci akwai hikima kasan kuma Allah ya fi kowa ilimi misali a suratul nisa'i aya ta 50 Allah ya ce wa man ahsanu minallahi hukman wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun na'am suratul ma'ida ko wa yafi Allah kyawun hukunci inji Allah da kansa dan haka duk wani da kake ganin wai zai iya zama ya tsara doka wallahi babu wanda zai tsara doka irin na Allah babu shi tambaya ma Allah yayi wa yafi Allah kyawun hukunci to amma ba kowa ya yadda ba saboda haka yasa Allah ya ce liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da karfin imani kaga ba kowane ma musulmi bane dan haka zaka samu musulmi ma yana shakkan hikimar Allah yana shakkan adalcin Allah amma ba musulmin kirki bane sai musulmi mai yaqini shi sa Allah ya ce liqaumin yuqinuna ga mutane masu karfin imani idan kana da imani mai karfi kai ka sani babu wanda ya kai Allah iya tsara hukunci babu kuma a suratul mumtahina aya ta 10 Allah yace zalikum hukumullahi yahkumu bainakum sai yace wallahu alimun hakimun wannan hukunci ne na Allah da ya tsara a tsakaninku kuma wajibi ne ku sani Allah masani ne Allah mai hikima ne Allah masani ne Allah mai hikima ne har ma a surar fitini yake tambaya alaysa Allahu bi ahkamil hakimin tambaya yake amma sai masu imani suke gaskanta wannan to saboda haka idan Allah ya ce mu mabiyan annabi matan mu su kai hudu shi manzon Allah kuma matansa su wuce hudu akwai hikima ko babu babu shakka akwai hikima dalili saboda annabawa mutane ne amma ƙarfin halittan su ba ɗaya da namu ba annabawa mutane ne amma babu shakka ƙarfin halittar annabawa ba irin tamu bace me dalili saboda Allah ya tsara halittar annabawa tsari na musamman saboda me saboda iya daukan sako daga nesa iya daukan sako daga nesa ai in ka duba hatta wayoyin mu ai karfin su ba dai bane ko telefon din mu ai kowanne telefon yana iya sadar da magana amma wani telefon din yafi wani kuma idan aka saukar da nauyin da ke kan wata wayar akan wata wayar wannan wayar fashewa za ta yi ai mun yadda ta gefen waya amma ta gefen mata fa ce kai ai bai ba wallahi halittan mu da ta annabawa ba ɗaya bace jin mu da na annabawa ba iri ɗaya bane ganin mu da na annabawa ba iri ɗaya bane kwakwalwar mu da ta annabawa ba iri ɗaya bace amma fa mutane ne asalin halittar babu shakka mutane ne amma Allah ya musu kwaskwarima ya ƙara musu ƙarfi ya ƙara musu ƙarfi ta wajen ji da gani da tunani a ce maka Allah ya tattara ilimi mai yawa ya zuba akan manzon Allah kwakwalwar ba irin tamu bace to saboda haka yasa halittar ma ba irin namu bane misali da zai gwada maka kafiran ma da suke sukan manzon Allah abin mamaki wa ana samu akwai kristoci kuma wannan maganar ma tana bible domin ba wai daga kan annabi Muhammad bane sa'an da aka yi kenan da a ce daga kan manzon Allah ne yayi mata fiye da hudu to sai ta shan suka a gashi nan a bible yana littafin king sura ta 11 aya ta 1 zuwa 4 ko inda suke magana game da annabi Sulaiman and he had 700 wives wannan daga bible ne ba wai qur'ani bane he had 700 wives suka sa princes and 300 concubines kaga annabi Sulaiman bayanin su yana da mata 700 yana da kuyangi 300 nawa kenan 1000 wannan yana bible to me yasa annabi Sulaiman zai mata 1000 yanzu idan kai ne aka ce ka auri mata 1000 kafin ka zagayo gidan wata ina ganin ma sai ta tsufa mata 1000 amma kai ka sani tunda annabi Sulaiman yayi ai mu kaga musulmai ne kuma bible ba namu bane Allah dai ya ce mu gaskanta littafai da aka saukar amma ba a ce bible ba ko to amma duk da haka tunda magana ta dace da gaskiya ba masu kanta idan aka ce annabi Sulaiman yayi mata 1000 ba abin mamaki bane me dalili saboda kiran halittarsa ba irin tamu bace kiran halittarsa ba irin tamu bace wannan shi yake nuna maka cewar Allah tabaraka wataala yana da ni'imar da yakan yi mabayi a duniya ni'ima da yake mabayi a duniya kuma har yanzu ma zaka iya gani har yanzu zaka iya rika gani zaka ga wani wanda abin mamaki Allah ya bashi kwakwalwa wanda ta saba ma irin na mutane a yanzu haka ana iya samu saboda haka in ka buga lissafi kaza da kaza a second guda zai baka amsa kuma gashi kansa ba computer bane kwakwalwarsa irin taka ne ba mamaki ma an ka dube shi mummuna ne ka ma fi shi kyawun kira amma Allah ya masa kyautan da kai baka da ita ashe mun yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima, yana da ilimi cikin halittansa. Saboda haka ba mu da iko mu cewa Allah ga irin dokan da zai yi. Allah da yake halitta, shi ya san dokar da ta dace da kowane halitta. Abin da zai gwada muku cewa da an taƙaita auren mata huɗu ga manzon Allah, da annabi ya wahala. Babu shakka gaskiya ne. Ta ina za mu gane? Ka dubi ayar da kyau, wannan ayar da muka karanta. Ka dube ta da kyau abinda Allah Maɗaukaki ya faɗa. A ƙarshenta, mai Allah ya ce, likai la yakuna alayka harajun. Likai la yakuna alayka harajun. Saboda kada a samu ƙunci gare ka ya kai Muhammad. Kada a samu ƙunci ga annabi Muhammad. Shi yasa aka halatta masa waɗannan auren. Ayar Al-Qur'ani ta tabbatar mana ashe inda an taƙaita babu shakka da manzon Allah ya samu ƙunci. Likai la yakuna alayka harajun wa kana Allahu ghafurur rahima. Kuma Allah ya kasance mai yawan gafara, Allah ya kasance mai yawan jinkai. In mun dawo Sahihul Bukhari, wanda annabi ya bada misalin haka, kamar ya tabbatar mana abinda ma yazo a littafin Bible din, domin wannan labari na annabi Suleiman, annabi Muhammad ya tabbatar da shi, amma ta wani tsari. Labarin da manzon Allah ya bayar ya ce, kala Suleiman bin Dawuda, annabi Suleiman dan annabi Dawud alaihi assalam ya ce, la'atufunna al-laylata ala sab'ina imra'a. Annabi Suleiman ya ce a daren nan, wannan shine ma abin da ya kamata ka lura da shi. Manzon Allah yake ba da labari, kuma hadisin yana ina? Yana Sahihul Bukhari, yana Sahihu Muslim, hadisin muttafaqun alayhi. Manzon Allah ya ce annabi Suleiman ya taba cewa lallai ne a daren yau zan yi jima'i da mata 70. Haka annabi Suleiman ya faɗa, a dare guda zan yi jima'i da mata 70. Akwai riwaya da ta zo kuma tana Sahih Bukhari mu'allaka, a babu man talaba alwalada lil jihadi. Manzon Allah ya ce 90 imra'a, a wancan riwaya ce 70 imra'a, zai jima'i da mata 70. A riwaya ta biyu zai yi jima'i da mata 90. Sannan akwai riwaya ta uku, 100 imra'a, zai jima'i da mata 100. Ka ɗauka ma mafi ƙaranci mata 70. Wani ɗan adam ke iya jima'i da mata 70 a dare guda? Kai ka san abu ne wanda ba zai yiwu ba. Amma ƙiran halittansu ba irin namu ba ne. Saboda haka annabi Suleiman bai ɗauke shi a matsayin wani abu ba. Abin da ya sa yake son ya yi jima'i da mata 70, yana so talidu kullu imra'atin minhunna gulaman, kowace mace ta samu ciki a rana ɗaya. Wato duka matan nan su ɗauki juna a rana guda, su haihu a rana guda, kaga za a haifa masa 'ya'ya 70, ko riwaya ta biyu 'ya'ya 90, ko riwaya ta uku 'ya'ya 100. Idan aka haifa masa waɗannan yara za su tashi a lokaci guda. To da sun girma sun zama sojojin musulunci, annabi Suleiman zai ta dinga tafiya da su yaƙi. Idan yaƙi ya rikice aka rasa yadda za a yi a samu galaba, to waɗannan yaran su zai kira ya tura. Saboda waɗannan yara kaga ba za su saba mishi ba, tunda ‘ya’yansa ne, shi mahaifinsu ne, zai fi samun gamsuwa game da yaran fiye da waɗancan sojoji nashi. Hadisin nan yana Sahih Bukhari. Akwai babu qaulir rajuli la tufanna al-laylata ala nisa'i, hadisi na 2242, da kuma Sahihu Muslim yana babul istithna'i, hadisi na 6654. Saboda haka idan aka ce annabi Muhammad Allah ya halatta masa auren mata da yawa, a matsayinka na mumini ka gaskanta, kar ma ka samu shakka. Me yasa? Saboda halittar manzon Allah ba irin tamu ba ce. Allah yana da hikima, Allah yana da sani. Da yake halittar annabi Muhammad halitta ce da an mata kwaskwarima, ya zama idan aka yi mana adalci, adalcinmu shi ne mata huɗu. Shi manzon Allah sai aka bar shi a huɗu, ba a yi adalci gare shi ba. Allah ya sa mu gane. saboda kira sa ba dai bace kiran halittansa ba dai bane da namu akwai ma hadisin Anas da yake magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kewaye matansa kaf a dare guda to wannan shi yake gwada maka karfin da Allah ya ba mu annabi Muhammad ba shakka daban ne da irin karfin da Allah madaukake ya ba mu to akwai hikima ta wajen yawan mata wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ma annabi Muhammad da kuma sauran annabawa ba shi kadai ba duk wani annabi da kaje an ce yayi mata da yawa akwai hikima hikimomi ma da yawa ba ma hikima dai ba kaga dai amsa guda ta gamsar kiran halittar su ba irin ɗaya da namu ba Allah ya musu kiran halitta ta daban saboda kai sa sha'awar su ma ba irin ɗaya da namu ba to bare akwai hikimomi din wanda Ibn Hajar ya kirga su ya kirga waɗannan hikimomi a Fathul Bari yana mujallar na 9 shafin 115 sai da ya kirga hikimomi da ta sa aka shar'anta yawan mata ga annabi ya kirga sun kai 10 ya ce na ɗaya an yuksira man yushahida ahwalahul batina fa yantafi indaha ma yadhunnu bihi almushrikun min annahu sahirun ka san lokacin da Allah ya aika annabi Muhammad kafirai sun ce matsafi ne idan aka ce mutum matsafi ne to ba shakka duk wanda yake zama da shi zai ga akwai wani lokaci da yake kebanta saboda sihiri din ko da yana da wani daki da yake tsafin wanda baya son kowa ya shiga koko akwai kullakullan da yakan yi ya daura don haka ba wanda zai gani to sai Allah ya ce ma annabi ka auri mata da yawa saboda me waɗannan matan kowace za ta ba da labari shin Muhammadu masihirci ne idan ma akwai layar da yake boyewa a jikinsa ai idan ya zo kwanciya da matarsa za ta gani ko idan ma akwai laya idan akwai wata tsatsuba matan za su gani idan akwai ɗakin da ba mai shiga sai annabi Muhammad a gidansa matan za su gani saboda haka sai Allah ya shar'anta masa ya halatta masa ya auri mata da yawa saboda waɗannan mata kowace za ta ba wa jama'an ta labari kai fa Muhammadun nan mutum ne ni ban ga wani abu na daban game da shi ba to kaga kenan yawan matan ya samar da fa'ida amma idan aka ce matarsa ɗaya ne kamar misali yanda ya rayuwarsa da Khadija da a ce haka manzon Allah ya rayuwar har ƙarshe kaga ana iya cewa akwai wani sirri wanda Khadija ce kadai ta sani kuma gashi ta rasu saboda haka yasa babu wanda zai gano sirrin nan na manzon Allah to sai zama ba ita kadai bace Ibn Hajar ya ce kaga anan an samu hikima na biyu litasharrafa bihi qaba'ilul arabi bi musaharatihi fihim saboda duka kabilul larabawa su samu darajar kasancewar surukai ne ga manzon Allah annabi bai takaita surkuntansa ga danginsa shi kadai ba sai aka ƙara faɗaɗa fa'idar yanda wasu kabilu ma za su samu albarka wanda Allah ya sa marayuwar manzon Allah na uku li ziyadati fi ta'allufihim lizalika wannan yana daga cikin babu shakka hikimar da malami suka fi bayyanawa a littafai saboda a zahiri saboda ya bayyana wato abin da ya sa annabi yake yawaita aure saboda ya ƙara haɗa soyayya a tsakanin musulmai kuma haka ne saboda haka yasa zaka ga ya aure yarinyar Sayyidina Abubakar ya aure yarinyar Sayyidina Umar shi kuma Sayyidina Umar fa ya aure jikar manzon Allah Sayyidina Usman fa ya aure yaran manzon Allah Sayyidina Ali ya aure haka ya zama suna ta yi matsakaninsu me yasa saboda shiddati ta'allufihim lizalika a samu danƙon zumunci wanda saɓani wanda zai iya kai ga a samu ɓaraka ba zai kasance a tsakaninsu ba sannan li ziyadati fi taklifi haitsu kullifa Allah ya shigalahu ma hubiba ilaihi min hunna annil mubalaga fi tablighi wannan ma shi yake nuna maka mu'jizar manzon Allah saboda babu wanda ya kai shi ibada babu wanda ya kai shi ibada babu shakka to amma duk da haka duk da yawan matan nan kuma bai bar kowace mace ba yana ba ta haƙƙinta sannan kuma ba su sa yayi rauni ta wajen bautar Allah ba kaga wannan ya isa ya sa mutane su gane wannan mutumin babu shakka mai gaskiya ne to sannan li taksura ashiratuhu min jihati nisa'ihi a samu wato danginsa su yi yawa idan dangin annabi suka yi yawa to kaga kenan masu bashi kariya za su yi yawa idan ka fito ta wata kabila kana nufin zaka takali manzon Allah wani da yake kabilan zai ce ka gani annabi suriki na ne ba zan kyale ka ba ko da addinin su daya to akwai hikima ta nan to sannan kuma naqlul ahkami shar'iyya idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce matarsa ɗaya ne wanda zai ba da labari game da ilimi da annabi ya karantar a cikin gida kaga ita kadai ce tana iya samun mantuwa saboda haka dokokin Allah suna iya bacewa to sai Allah ya yawaita matan manzon Allah saboda haka ita wannan matar in ta manta wancan ba ta manta ba don haka yasa rayuwar manzon Allah ta cikin gida aka riga aka santa saboda matan annabi sun riga sun isar da labari abinda ya tabbata na ibadar da manzon Allah yake ko ilimin da ya karantar to sannan na bakwai al-ittila'u ala mahasin akhlaqihi al-batina gano halayen annabi na boye sai an zauna da mutum aka yi sanin halinsa to sai ya zama annabi da ya zauna da mata matan sun sani babu mutum kamar manzon Allah saboda yanayin zaman da suka yi da shi musamman da yake mafi yawansu zaurawa ne sun yi aure a wasu gurare kafin masu auri manzon Allah wasu ma sun zo gidan annabi da yara da girmansu kamar Ummu Salama tunda ɗanta ne ma ya ƙulla aurenta da manzon Allah to akwai waɗanda sun zo da yara manya gidan saboda haka sun zauna da mutane sai kuma gashi suka zauna da manzon Allah kamar misali Safiya da can tana ƙabilar Banu Isra'ila ce ba Yahudiya a da Allah ya nufe ta bayan yakin Khaibar ta zama matan manzon Allah a yakin Khaibar an kashe mahaifinta an kashe mijinta an kashe manyan ƴan uwanta kaga tana cike da bacin rai amma da ta auri manzon Allah wannan tunanin duk ya bace mata saboda ta gamu da dan adam da babu kamar shi a ce matar da an kashe babanta an kashe mijinta kuma ta auri manzon Allah ba ta kuma sha'awar wancan rayuwa ba abinda take fata illa ta mutu tare da annabi Muhammad to kaga kenan wannan shi yake nuna matan nan sun ga halayen annabi masu kyau na boye wanda babu wanda ya san su sai wanda ya kusanci manzon Allah saboda haka yawan matan yawan waɗanda za su ba da shaidar halin kirki ga annabi Muhammad duk inda aka samu mutum ya tara mata da yawa to in ba hankali aka yi ba ƙarshe sai an samu wanda za ta mai duka a ce yau ya auri goma gobe 20 jibi 30 to amma manzon Allah ka taɓa jin wanda ta rena shi har zuwa yau kowace tana ba da shaidar babu mutum kamar manzon Allah kaga ashe hikima ce da ta sa annabi ya auri mata da yawa saboda me saboda waɗannan mata za su ba da shaidan ƙware gare shi amma idan auren ba na ƙware ba ne kamar tunda mu an haramta mana mu yi fiye da hudu ka samu wani ya tara mata 30-40 wallahi ba zaman lafiya suke ba sai ta ba da shaidawa ne azzalimi ne saboda Allah ya sani mata hudu kaɗai ɗan adam ke iya riƙewa Allah ya sani saboda haka yasa ya tsaye da shi a nan duk mutumin da ya haura nan ka tabbata azzalimi ne babu shakka azzalimi ne don haka sai an samu sabani a tsakanin shi da matan amma shi manzon Allah ba taɓa samun sabani ba sai dai yabo da nuna ƙauna ga manzon Allah sannan kharqul adati lahu fi kasratil jima'i ma taqallul min al ma'kuli wanda shi yake nuna mu'jiza manzon Allah kaga kenan tunda matansa da yawa babu shakka jima'insa dole ya fina mutane amma kuma in ka dubi abincin sa fa kuma kadan sai zama akasin tunanin mutane idan mutum ya zama mai yawan jima'i dole zai zama mai yawanci amma shi manzon Allah abincin sa kadan kuma bai hana shi ibadarsa ba. Kaga wannan duka yana dada tabbatar maka da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar ya ce, sannan akwai sahibi shifa'i min taqsisihinna wal qiyam bi huquqihinna, wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam duk yawan matan nan babu matar da manzon Allah ya tauye haƙƙinta, sannan babu matar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiyaye mata bukatunta ba. To wannan shi yake nuna rayuwarsa ta bambanta da namu. Abu na biyu, babu shakka wannan ya tabbata khususiya gare shi, saboda haka duk wani malami na sunna zai tabbatar maka auren mace fiye da hudu ya tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sannan a ce na biyu, mace ta kyautar da kanta ga wani baya halatta sai ga manzon Allah. Don haka Imam al-Bagawi ya ce, wa kana nikahu yan aqidu fi haqqihi bi ma'ana al-hiba min ghairi waliyin wala shuhudin wala maharin. Shi annabi idan mace ta zo ta ce na ba da kyautar kaina, to halal ne, aure ya inganta. Wannan ayar abin da take karantar da mu kenan. Kuma babu waliyi, babu shaida, babu sadaki. Idan mace ta ce na ba ka kyautar kaina, to ba a maganar waliyi, ba a maganar sadaki, ba a maganar shaidu, auren ya tabbata. Da ta kawo kanta gaban manzon Allah shikenan Allah ya ce ya halata. Ibn Qudama al-Maqdisi al-Litafi al-Mughni a mujallar na 7 shafi na 340 yace, fa amma nikahun nabiyyi bi ghairi waliyyin wala wa ghairi shuhudin fa min khasa'isihi fi nikahi. Shi annabi idan ya tashi aurensa ba a buƙatar waliyyi, ba a buƙatar shaidu. Me yasa ba a buƙatar waliyyi? Saboda manzon Allah shine waliyin kowa. To ya za a yi wani kuma ya walice shi? Babu. Saboda haka bai da buƙatar walitaka. Ba a buƙatar shaidu, saboda manzon Allah yana da shaidar Allah. Shi ya zo mana da addinin gaba ɗayansa. Kaga kenan mara gaskiya ba zai ma zo da wannan aikin ba. To me yasa dama ake samun shaidu? Ana samun shaidu ne saboda me? A kawar da gardama. To ce gardama za a yi da manzon Allah? Don haka ba a buƙatar shaidu. Manzon Allah baya buƙatar waliyyi, amma ana buƙatar sadaki. Shi yasa aka samu sadaki a auren manzon Allah. An samu sadaki, annabi ya ba da sadaki idan zai auri mace, amma ba duka ba ne. Idan mace ta zo ta ce na kyautar da kaina, to Allah ya ce auren ya ƙullu. Saboda haka wannan auren baya buƙatar sadaki. To banda annabi babu mai ikon yi wannan auren. Haka nan Ibn Abdul Barri a Kitabul Istiskar a mujallar na 5 shafi na 408 Ibn Abdul Barri yace, ajma'a ulama al-muslimin, malamai sun hadu ala annahu la yajuzu li ahadin an yata'a farjan wuhiba lahu. Idan aka yi wa mutum kyautar mace, haram ne ya karba duna رقبته وانه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى. اче maka an kulla aure babu sadaki, to jima'i a wannan auren haramun ne har sai an yanka wannan sadakin, dainan aw naqdan, ko dai auren ya zama na bashi ko kuma ya kasance an biya kudin atake, saboda babu laifi ayi auren bashi. Wa annal mufawwada ilay la yadkhulu hatta yusammiya sadaqan. Duk malamai sun tabbatar da idan aka kulla aurenka ba a ambaci sadaki ba, to bai kamata ka tara da wannan matar ba sai ka yanka mata sadaki. Fa in waqa'a ad-dukhulu fi dhalika lazima fihi sadaqul misli. Idan har ta kai ga kai jima'i da matar da aka daura maka ita ba a ayyana sadaki ba, to sai a dubi sa'o'inta nawa ne sadakin auren su, sai a gaya maka, sai ka biya. Kaga dai ya gwada babu wanda ke da ikon ya aure ba sadaki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sannan kuma ga wata ka'ida ta auren manzon Allah har yanzu, me Allah ya ce mana?
Turjini ma tasha'u minhu إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
وتا قاعده تا اوكو game da auren manzon Allah قاعده تا اوكو شي الله يا سوكر da rabon kwana manzon Allah bai bukatar wannan bai bukatar wannan rabon kwana abinda ayyana take karantarwa kenan Allah ya ce ma annabi turji man tashau kana iya jinkirta matar da kaga dama min hunna daga cikin su a jinkirta ta ba yanzu ake bukatan ta ba wa tuwi ilayka man tashau sai ka jawo wacce kaga dama daga cikin matan naka to kaga maganar rabo kuma ya fadi saboda ka ke wance jira sai bayan sati biyu wannan annabi yana da iko haka banda manzon Allah ba mai iko wa man ibtagaita mimman azalta Allah yace kuma ma matar da kake da bukatar ta bayan ka ka rabu da ita misali an zo an kwana da ita saboda haka sai annabi yana bukatar ta fala junaha alayka babu laifi gare ka an taruddaha ila firashika misali wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana da ita wannan rana saboda haka sai Allah yace idan kana bukatar ta kara kwana ba laifi shine ma'anar abinda Allah yace mimman azalta fala junaha alayka kaga kenan tabdilallahu ala sa'iril rijal wannan ya samu bambanci da sauran mutane sai Allah yace zalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wannan shine mafi dacewar abinda zai sa idanunsu su samu nutsuwa sannan kuma ba za su samu bacin rai ba wa yardaina kuma da su yarda bima ataitahunna kulluhunna abinda ka ba su dukkansu saboda me Allah da ikonsa ya san sha'awar matan annabi ba ɗaya ba ne kuma haka ne ba ma matar manzon Allah ba su mutane ƙarfin sha'awarsu ba ɗaya ba ne ƙarfin sha'awar mutane ba ɗaya ba ne to sai Allah ya yi wannan hukunci saboda me matan annabin sha'awarsu ba ɗaya ba ce ai kaga ga abin da annabi ya faɗa a cikin ayan ya ce wa yarbaina bima ataitahunna kulluhunna za su yarda da abin da ka ba su baki ɗayansu Allah ya ce za su yarda ai kaga matan annabi har suka ƙare har suka gama mutuwa babu matar da ta ce ba gaskiya ba ne ta yarda da wannan hukunci babu shakka wannan shine adalci na Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ya'lamu ma fi qulubikum kuma Allah yana sanin abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima kuma Allah ya kasance masani Allah ya kasance mai dauriya Allah ya kasance mai dauriya za a saba mishi amma sai Allah ya daure to Aisha Allah ya kara mata yarda ta ba da labari tace kuntu agaru alallati wa habna anfusahunna li rasulillah ni da ina kishi game da matan da suke kawo kyautan kawunan su ga manzon Allah ka san idan mutum ya samu alkhairi gani yake kaman samun shi yana da sauki abu ne mai sauki saboda haka ita Aisha har ma tana mamaki ya za a yi mace ta zo ta ce na yi maka kyautar kaina saboda me saboda ita ta riga ta kwashi gara ba sa bata san abin yana da wahala ba samun mutum irin annabi ba karamin rabo ba ne to amma tun da ta riga ta samu fa ta saki jiki har ma kishi ke samun ta take cewa za a yi mace ta zo ta ce na kyautar da kaina ba ta ma tunanin kunya ai wanda ke fatan ya samu tsira bai kunya bai hana shi tahabul mar'atu nafsaha har ma mace ta bada kyautar kanta ga namiji to sai ga Allah ya saukar da aya a gidan turji man tasha'u minhunna. Allah ya ce an baka damar ka jinkirta matar da kaga dama daga cikin su, wa tu'wi ilayka man tasha. Allah ya baka damar ka jawo matar da kaga dama daga cikin su. To da wannan ayat ta sauka, inji Aisha, lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wannan aya, sai ta ce wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka. Wallahi ya Rasulullah, ni ina ganin duk abin da kake so dama Allah yana kallon zuciyarka kawai sai halatta. Inji Aisha, saboda ta ga abin da ya dace kawai sai Allah yi, kuma gaskiya ne, saboda duk abin da zai kwantar da hankalin manzon Allah nan take Allah yake hukunta shi. Idan annabi bai samu kwanciyar hankali ba, za a iya isar da saƙon Allah. Saboda haka Allah yana kyautatawa ga annabi Muhammad, duk abin da zai zama kwanciyar hankali gare shi sai Allah ya hukunta shi. Wato Allah yana tabbatar maka da manufarka bila ta'akhurin, babu jinkiri. Duk abin da annabi ke sha'awa sai Allah ya tabbatar da shi, ba a jinkirtawa. Hadisin nan muttafaqun alayhi, yana sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim. To dan haka yasa sai malamai suka gane ashe wata ka'ida ce muka samu anan, babu rabon kwana ga annabi Muhammad, babu rabon kwana, domin abinda ayan take karantarwa kenan. Kamar misali al-Imam al-Bagawi al-Litafi Ma'alimut Tanzil tafsirin sa yace fa ashharul aqwali annahu fil qasm bainahunna, mafi shahara fassaran wannan aya da aka yi, abinda malamai suke tabbatarwa Allah ya saukar da ayan nan game da rabo ne a tsakanin matan manzon Allah. Wa zalika anna taswiyata bainahunna fil qasm kana wajiban alayhi, da farko dole ne ga annabi ya raba komi a tsakanin matan shi, dole ne. Falamma nazalat hadhihi al-ayatu, amma a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, daga lokacin saqata anhu sayra bankwana ya fadi, wa sara al-ikhtiyaru ilayhi fihinna. Saboda ka ba magana rabon kwana, zabi yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba shakka akwai dalilai waɗanda suke nuna cewar, da farko rabon kwana dole ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya wajabta shi akan mu. Saboda akwai hadisin ta da kuma hadisin Abu Huraira, waɗannan hadisai guda biyu. Na farko hadisin ta tace kana rasulullahi yaqsimu li nisa'ihi faya'dil. Aisha tace babu shakka annabi da yana rabo a tsakanin matansa, kuma annabi yana adalci. Saboda ka komi zai raba, komi sai annabi ya raba a tsakanin matansa. Kuma zai ce Allahumma hadha qasmi fi ma amliku, ya Allah kaga wannan rabo na ne ta abin da na iya mallaka. Fala talumni fi ma tamliku wala amliku, Allah kar ka zarge ni game da abin da kai ka mallaka, ni ban mallake shi ba. Hadisin yana littafan Ashabus Sunan, sai dai kusan kowane malami da irin riwaya da ya kawo. Kamar misali a riwayar al-Imam Tirmizi, annabi ya ce Allahumma hadhihi qismati fi ma amliku, ya Allah wannan rabo ne da nayi ta iya abin da zan iya mallaka. Akwai riwaya da ta zo fala talumni fi ma tamliku wala amliku, kar ka zarge ni da abin da kai ka mallaka, ni ba mallake shi ba. Hadisin babu shakka ya inganta, hadisin ya inganta. Don haka kaga ya nuna cewa da farko rabon kwana, rabon al'amura ga annabi shi ma dole ne, amma daga baya da Allah ya saukar da wannan aya sai aka goge ba dole ba ne. Allah ya bar zaɓin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi ya faɗa a sharhu sahihi Muslim, ya ce wa hadha yastadillu bihi man yaqulu kana al-qasmu wajiban 'ala an-nabi baina azwajihi fi ad-dawami. Akwai malaman da suke ganin rabon kwana ya wajaba ga annabi, ba a taɓa goge shi ba ala dawami. Akwai malaman da suke ganin haka, saboda haka suna ɗaukan waɗannan hadisai suna tabbatar da wajibcin rabon kwana ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ashabina wa jahani ahaduhuma hadha wa sani sunna. Sai yace to ga malaman mu fahimta ta cewar rabon kwana sunna ce ga manzon Allah, wannan fahimtar ta fi karfi. Ya hamiluna hadha wa qawluhu wan hadisin da duka ga an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi rabo ga matansa yakan ce to Allah nayi nawa rabo, karka kama ni da abin da kai ka mallaka ni ban mallake shi ba. Kaga wannan ya nuna cewar Annabi yana rabo din. To abinda malamai suke fahimta alal istihbabi wa makarimil akhlaqi, wannan yana matsayin mustahabi ne, wannan yana matsayin mustahabi ne wa jamilul ishra. Saboda haka ita wannan ayar gashi Allah ya saukar da ita ya ce ma Annabi ka jinkirta matar da ka so, ka jawo wanda ka so. Amma duk da haka manzon Allah bai yi hakan ba, sai ya zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi rayuwarsa. Shi yasa har aka zo jinya, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya mar tsanani, ana daukansa yau a dauke shi daga gidan wannan akai gidan wancan, gobe daga wancan akai wancan, amma da jikin Annabi yayi nauyi sai ya tara matan, sai ya ce ina son ku yi hakuri ku banni a gidan Aisha. Kaga sai da ya nemi izinin su, da yayi aiki da wannan fa kaga ba maganar izinin su, umurni kawai zai ba su ce ani anan zan zauna. Amma sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin tsarin rabon kwana din, amma duk da haka da jiki ya tsananta sai da ya nemi shawarar su, sai da ya nemi ra'ayinsu ya ba su hakuri kafin nan ya zauna a gidan Aisha, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ransa. Hadisi na biyu shine hadisin Abu Huraira, man kanat lahu imra'atani, duk wanda yake da mata biyu, famala ila ihdahuma, sai ya karkata ma ɗaya daga cikin matan, ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhuma ilun, zai zo a kiyama rabin jikinsa yana karkace, wannan shi ya nuna cewar zai tashi da kamar wato cuta na shan inna, musabun bida'il faliji, shi ake kira ashalal. Duk mutumin da yana da mata biyu zai rinjayar da ɗaya akan ɗaya, to ya kwanda shirin cewa zai tashi a lahira da alamar da mutane za su iya ganewa. Hadisin nan ingantacce ne, yana sahihu Abi Dawud, hadisi na 2133, kuma wannan shine abin da ke faruwa. Za ka samu mutum yana da mata biyu, saboda haka sai aje guda a karkara saboda uwar yara ce, amarya kuma fa ita ce ake ajewa a birni saboda ita ta fi dacewa da zamani. Wancan abinci irin na ƙauye ya ishe ta, wannan ko duk kayan daɗi na birni za a kawo mata. Ku kaga dai ba a yi adalci ba, abinda shari'a ta ce ko dai ka haɗa su gaba ɗaya ko ka mai da su duka gida, ko dukkansu a dawo da su Abuja, ko kuma a mai da wannan ita ma ta koma ƙauye. Idan mutum yana so ya kai labari kenan, domin Annabi ya faɗa a lahira al'amarin ba yi da kyau, al'amarin ba kyau. Akwai riwaya da ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra, idan mutum yana da mata biyu ya karkata ma ɗaya, ja'a yawmal qiyamati ahadu shiqqayhima ilun, kaga kamar wancan riwaya ta Abu Dawud. Sannan akwai riwaya Tirmizi, idza kana inda ar-rajuli imra'atani, idan mutum yana da mata biyu, falam ya'dil bainahuma, bai yi adalci a tsakaninsu ba, ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu saqitun. A wannan riwaya ta Imam Tirmizi, mutum zai tashi a kiyama rabin jikinsa ya fadi, ba a ce ya karkace ba, rabin jikin ya fadi. Sannan akwai riwaya da ta zo man kana lahu imra'atani yamilu li ihdahuma al-ukhra ja'a yawmal qiyamati ahadu shiqqayhi ma'ilun, can kuma shiqquhu ma'ilun, ɗaya daga tsagunsa. Saboda haka yana iya zama gefen dama, yana iya zama gefen hagu, amma dai akwai gefe ɗaya da zai fadi idan mutum ya fita a filin hisabi. Sannan akwai riwayar al-Imam an-Nasa'i, idza kana inda ar-rajuli imra'atani fa lam ya'dil bainahuma ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhu saqitun saqitun da ma'ilun. Wadannan duk sun tabbata a hadisin manzon Allah. Akwai riwaya kuma da tazo ta Ibn Majah, man kanat lahu imra'atani yamilu ma'a ihdahuma 'ala al-ukhra ja'a yawm al-qiyamati wa ahadu shiqqayhi saqitun. To sai abu na hudu wanda ayoyin nan sun tabbatar mana shine auren kyauta. Kaga auren kyauta babu shakka hususiya ce ga manzon Allah, hususiya ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi izini ga manzon Allah, idan aka samu wata mace ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, na yi maka kyautar kaina. Allah ya ce, to ya halatta Annabi ya karba. Kuma matan sun zo ba shakka, suna da yawa, da akwai Khawla bintu Hakim as-Silamiyya ta hadisin Urwatu bin Zubair, yana cewa kana min allati wa habna anfusahunna lin-nabi. Khawla bintu Hakim tana cikin matan da suka kyautar da kawunan su ga manzon Allah. Kuma da can matar Usman bin Maz'un ce, matar Usman bin Maz'un. Usman bin Maz'un ya sha nono ɗaya da manzon Allah. Sannan akwai hadisin Anas, inna imra'atan atatin nabiyya fa qalat lahu inna liya ibna fa dhakarat min jamaliha. Wata mace ta zo ga Annabi a hadisin Anas take yi masa tallan yarta, tace ya Rasulullah, ina da wata ya kai kyakkyawa ce, zakarin min jamaliha, ta dinga bayanin kyan yarta. Fa'asartuka biha, na fifita ka, wato na zaɓe ka, kai ne ka fi dacewa da ita wannan yatawa saboda kyanta. Sai manzon Allah ya ce, kad kabiltuha, na karba. To amma maimakon ta yi shuru, da yake tana da yawan surutu, falam tazal tazkuru, tana ta bayyana kyan yarinyan. Can a ƙarshe sai ta ce, lam tusda'u qat, bata taɓa ciwon kai ba. Sai manzon Allah ya ce, la hajata li fi ibnatiki, ba ni da buƙatar yarki. To kaga da ta yi haƙuri magana farko da ya fi mata. Hadisin isnadin sai yana da kyau, yana al-Musnad, kuma al-Imam Ahmad da kuma Musnad al-Imam Abi Ya'la. Ba shakka wannan ya tabbata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma wata mace da ake kira Fatima bintu Shuraihin al-Kilabiyya. Akwai wata mata da ake kira Laila ibnatul Hutaim al-Ansariya. Sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya kawo bayanin Maimuna bintul Harisi, kuma wannan ba gaskiya bane, isnadin hadisin yana da rauni. Maimuna ita ce matar manzon Allah ta ƙarshe wanda Annabi ya aura. To waɗannan mata da suka zo suka kawo kawunan su ga manzon Allah, dukkansu babu wanda Annabi ya karɓe ta. Gashi Allah ya halatta mishi, amma Annabi bai taɓa karɓan wata mace da ta kawo kyautar kanta ga manzon Allah ba, babu shakka. Sai abu na biyar karanta mana, la yahillu lakan nisa'u min ba'du.
La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
أكن لا يحل لك النساء, wannan ita ce ƙa'ida ta biyar daidai ne. Ƙa'ida ta biyar, Allah maɗaukake ce ma Annabi, la yahillu lakan nisa'u min ba'du. To a bayan haka, la yahillu lakan nisa'u, babu wasu mata da suka halatta gare ka. Kaga daga baya kenan, daga waɗannan mata guda tara sai Allah ya haramta ma Annabi Muhammad ya aure. Kaga wannan hukunci ne, shi kadai bai shafe mu ba. An ce wata mace ba ta halatta gare ka wato kar ka karo kenan na biyu wala an tabaddala bihinna min azwajin kuma kar ka canza su da wasu mata kasa akwai wanda yake canji dama idan yana da hudu to in ya ga wata mai kyau sai ya saki dai sai ya cike to Allah ya ce ma annabi kar ka canza da wasu kaga kenan an haramta masa ya ƙara aure kuma an haramta masa ya canza su ya Allah ya hana shi ya sake su kuma Allah ya ce walau a'jabaka husnuhunna koda kyawun matan ya baka sha'awa saboda mutum shi ma mutum ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ganin kyau Allah ya ce masa koda kyan mace ya kama hankalinka baka da ikon aure nan gaba illa ma malakat yaminuka sai dai kuma dai abinda damanka ta mallaka ma wato sai dai baiwa nan babu laifi wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba kuma Allah ya kasance mai lura akan komi ka ganin gargadi ne ga manzon Allah Allah yana lura akan komi saboda haka hukuncin aure da ya shafi manzon Allah akwai bambancin sa da yanda hukuncin aure ya shafe mu Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa ƙara mata ya haramta masa sake waɗannan to a farkon al'amari don haka aka samu sabani a tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin ayat da muka karanta ta baya turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wannan ayat ta bayan ta goge wannan ayat da muka karanta a yanzu yana faruwa kamar da Muhammadu Aminu Shankiti yake faɗa a littafin sa Adwa'ul Bayan yana cewa akan samu kaga ayar baya ta goge ayar gaba yana faruwa kamar da yazo a suratul baqara inda ake magana game da takabar mata shekara daya Allah ya goge ya dawo watanni hudu da kwana goma amma sai zama ayar watanni hudu da kwana goma ita ce farko kafin kuma ayar da Allah ya ce mata su yi takaba na shekara guda to haka ne yanda yazo a suratul baqara haka yazo anan kaga anan an fara kawo turji man tasha'u minhunna wannan ayar akwai malaman da suke ganin ta goge wannan ayar idan aka ce an goge ta ana nufin hukuncin ta baya aiki a ƙarshen rayuwar manzon Allah idan aka ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du kaga an haramta ne amma idan aka ce turji man tasha'u minhunna izini ne wancan mubihatul lahu an yatazawwaja ma sha'a wa qila bal nusikat tilka al-aya bi sunna akwai malaman da suke ganin kuma ba ayar alqur'ani ce ta goge wannan ba hadisin manzon Allah sunnar annabi ce ta goge aya to wannan yana daga cikin misalai wanda ba su da yawa wanda malamai suke bayarwa akan cewa sunna tana goge ayar alqur'ani sunna tana goge ayar alqur'ani taya aka yi akwai hadisin Zaid ibn Arqam da Aisha akwai sahabbai da yawa waɗanda suka tabbatar bayan saukar wannan aya misali la yahillu lakan nisa'u min ba'du auren mata baya halatta gare ka a nan gaba hadisin Zaid ibn Arqam yace tazawwaja rasulullahi ba'da nuzuli hadhihi al-aya sai a bayan saukar ayan nan annabi ya auri maimuna da mulaika da safiya da juwairiya sai bayan saukar ayan nan annabi ya aure su so kaga kenan ashe ayar da aka saukar da ita daga baya Allah ya goge ta wato daga baya Allah ya ba ma annabi izinin yayi aure gashi da ya haramta mishi aure kuma daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai Aisha matarsa tace ma mata rasulullah hatta uhilla lahu an-nisa'u manzon Allah bai rasu ba sai da aka halatta masa auren mata bayan da an haramta masa hadisin Aisha yana sahihu Tirmizi hadisi na 3216 saboda haka ayoyin da muka karanta a yau zaka fahimta gaba ɗaya suna magana ne game da auren Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga aya ta 50 zuwa aya ta 52 don haka yasa akwai ka'idoji game da auren manzon Allah kuma akwai hikimar da ta sa Allah ya bambanta dokoki game da auren annabi da kuma auren al'umarsa. Allah ka sa mu tabbata cikin masu son Annabi Muhammad, masu girmama shi, masu biyayya gare shi har zuwa tashin kiyama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'arana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.